Kamfanin albarkatun man fetur a Nigeria, wato NNPC, ya ce ya gano dimbin iskar gas dankare a ƙarƙashin ƙasa a yankunan ƙananan hukumomin Wasai da Kanam a nan jihar Plateau. Shugaban kula da aikin tonon man fetur na kamfanin NNPC Abdullahi Bomai ya ce gano sinadarin hydrocarbon a kwancin Benue ya nuna tabbacin samun mai da iskar gas, wanda ya ce ƙara gudanar da bincike zai bayyana irin albarkatun da ke ƙarƙashin ƙasa. Jami'in na NNPC ya ce wannan aikin zai gudana ne a ƙananan hukumomin Kanam da Wasai da ke arewa maso gabashin jihar Plateau don gudanar da binciken ƙwaƙwaf a gano hydrocarbon da ke ƙarƙashin ƙasa. Mai martaba sarkin Kanam, Alhaji Mu'azu Muhammadu, ya ce gudanar da aikin haƙar man da iskar gas ci gaba ne a yankin nasa.
Alhamdulillahi, godiya ma Allah da godiya ma gwamnati da ta mai da hankalinta akan haka. Magana a harkar mai da gas ba da yankin mu aka fara ba, kuma abubuwan da ya faru ya zama mana abin karatu, sai mu ma mu yi amfani da haka, mu kyautata mu gyaurata dukkan abin da zai kawo mana rashin jin daɗi. Wani zai ce gonan kakan shi ne, filin wane shi ne, wannan dukkanin nan, amma mafi ala alkhairin da yake ciki zai fi bakin cikin da yake ciki. Saboda yawan mutane ba aikin yi, to kaga wannan ma zai kashe zaman banza. Abin da ya fi daɗi a al'amari ya kawo sauki shi ne yin adalci.
Mr. Teso Aga malami ne a sashen binciken albarkatun ƙasa a jami'ar Jos, yace samun man fetur da iskar gas a jihar Plateau zai ƙara martabar da Najeriya ke da shi na zama kan gaba a ɓangaren samar da iskar gas, wanda ke da muhimmanci a duniya.
To yanzu reserve namu, wato yawan mai da muke da shi, dama ya ragu kenan, amma yanzu da wannan discovery da aka yi ya nuna reserve namu ya karu. Yanzu in ba wani abu ba, za mu iya mu maintaining number one a cikin Africa na masu cire mai. Na biyu, mai din an samo shi a cikin abin da muke kira inland basin. Don duk mai da za an riga an samu a Nigeria yana Niger Delta ne. Amma wannan kokarin da NNPC suke yi, yanzu in aka samu ba za a samu irin matsaloli da kalubalen da aka samu a Niger Delta ba, zai taimake mu don babu teku kusa.
Abdulrahman Amwase, wanda dan asalin karamar hukumar Wasai ne, ya buƙaci waɗanda za su gudanar da aikin ne da su yi adalci wa al'ummar yankin.
Da Allah, idan an fara wannan aiki ya fi gaba, waɗanda suka tsoro akan wannan abun, da Allah su ji tsoron Allah.
A ɓangare guda kuwa, gwamnatin jihar Plateau ta bakin mataimakin gwamnan jihar Farfesa Sani Teoden ya ce a shirye gwamnati take ta ba da gudunmowa don samun nasarar aikin. Kamfanin na NNPC dai ya ce man fetur da iskar gas da ya gano ya ratsa jihohin Benue, Taraba, Adamawa, Gombe, Bauchi, Nasarawa, Plateau da Kogi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.